أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawan musulmi tare da ku muna jaddada godiyan mu ga mahallicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu kuma ya bamu lahiya da samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda muke fahimtar da kawunan mu da kuma ku al'umman mu baki daya wannan aqida wanda Allah subhanahu wataala ya yarda ita muna fata mu samu dacewa da kyakkyawar fahimta da kuma kyakkyawan samun ayyuka na kwarai domin dacewa da rabo mai kyau a wannan duniya din da kuma rabo mai girma da daraja a ranar lahira bi iznihi ta'ala in mu musulmi kamar da muka sani darasin mu yau mun gangaro inda muka kawo zancen mutuwa da kuma zancen kiyama wanda a yanzu zancen mutuwa wanda zamu yi tambayoyi bayan mutuwa yaya suke a ranar barzakh ko kuma a duniyar barzakh wanda ake cewa barzahu zaka ji da Hausawa suna cewa ai wane ya sheka barzahu to wannan barzahun da ake cewa mun fassara cewa ma'anar ta kowa ya sani ita ce rayuwa ta cikin kabari ita wannan rayuwa ta cikin kabari bayan mutun ya mutu kai tsaye ran shi ana gangara da shi wancan wurin ne kahin ma isa da gawashi to a wannan lokacin ne kamar yadda ruwayoyi suka nuna za a yi ma dan adam wannan tambayoyin wanda Allah subhanahu wataala yayi alƙawari zai musu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana cewa wani irin tambayoyi ne za a yi ma mutum za a tambaye shi game da addinin shi farko a tambaye shi game da ubangijin shi wane ne ubangijin shi wane ne manzon shi menene littafin shi wadannan abubuwan duk abin da ya shafi aqida hatta imaman shi shugabannin shi kamar yadda aka ce duk wanda ya sake ya mutu bai san shugaban shi ba jagoran shi ba kuma jagoran wanda Allah ya ayyana yake so ba wai kowane jagora ba to wannan mutunan yayi mutuwa mutuwar jahilai in har bai san shugaban shi ba saboda haka nan kenan dangane da abin da ya shafi shugabanci sai Allah ya tambaye ka dangane da abin da ya shafi littahi wanda Allah subhanahu wataala ya ba annabinka ko kuma jagoran da yake kalkashinka wani littahi ne yake fassara muku yake bayyana muku shi ma sai ka ba da amsa game da wannan kaga anan ne dole mu san wani jagorori ne wanda Allah subhanahu wataala ya yarda su a zamanin da muke a yanzu ka taba tambaye kanka wani ne jagoranka kuma jagoran ayyananne daga Allah wanda duk sifofin da Allah da manzon Allah suka nuna cewa su ne na jagorori sun dace da shi to in baka sani ba tun yanzu ka nema kun ga wanda ya san wannan amsoshin to shine zai samu tsira baya da wata matsala da munkar da nakir bai da matsala da su zai ba su amsa shikenan su tahesu kuma ya shiga rayuwa mai dadi cikin annashuwa in ma shahidi ne ran shi ba nan za a bar shi ba a wurin Allah subhanahu wataala kamar yadda muka sani ayoyi sun yi bayani haka nan kuma darasan da suka wuce mun yi bayanin ɗaya daga cikin aya mai daraja irin wannan to yanzu bayan mun gane wannan mu sani cewa malaman mu su kankansu sun yi mu ishara musamman magangaro cikin malamai manya-manya na Shi'a mu yi suka yi bayani game da zancen tambayoyi wanda za a yi shin sun dauke mu cewa babu shakku kan za a yi wannan koko ba su dauke ba lalle mu sani cewa malaman mu sun kawo mu hujjoji wanda suke tunkuɗe duk wani shakku na cewa sai an ma mutun tambaya ma'ana tambayoyi suna nan suna jiran mutun a wannan duniyar ta barzakh a wannan rayuwar ta cikin kabari farko muna son mu kawo zancen Sheikhul Mufid wani babban malami ne musamman malaman Shi'a sun san da shi to shi ma yayi sharhi na wani malami shi wanda ake cewa Sheikh As-Saduq, wanda shi littafin kenan da Sheikh Al-Mufir din ya rubuta. Ana ambaton wannan littafin Tasihu I'tiqadatul Imamiyya. A cikin wannan littafin Sheikh Al-Mufid ya ishara cewa ja'at al-athar as-sahiha 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anna al-mala'ikata tanzilu 'ala al-maqburin fatas'aluhum an adyanihim. Labaru ingantattu sun zo daga annabi, in Sheikh Al-Mufid yake cewa akwai ruwayoyi na musamman wanda lokaci bai bada mu karanto su. Amma Sheikh Al-Mufid yana sarraha mu cikin wannan littafi cewa akwai riwayoyi musamman mutum yana son ya koma, akwai littafin Biharul Anwar na Allama Majlisi ya zo da ruwayoyi daban-daban wanda suke nuna cewa za a tambayi mutum idan ya samu kanshi cikin kabari, wanda rayuwa ce wadda mun tabbata tana jiran mu. Shi yasa aka ce dole mu shirya, dole mu shirya don saboda mu ba da amsoshi game da addinin mu. Wani irin addini muka yi ko kuma ba mu yi addinin ba, ko kuma muna addini kamar ba mu yi, ma'ana muna yi iyayenmu suna addini, mun samu iyayenmu masu addini ne, masu biyayya ga Allah ne, amma mu ba mu damu da wannan ba. Kaga in wannan ne kenan mun zamanto masu rago-rago, ko kuma mu ce masu riko da addini, riko na sakainin kashi, ba mu damu da shi ba. A wannan ranar lokacin kenan zan ce mu ba da amsa yadda Allah subhanahu wataala yake so na bayan shi na kwarai su bada, ba za mu iya badawa ba, ba za mu iya badawa ba. Shi yasa kenan dole ya kasance a nan duniya mun riƙe mun yi riko da addini, kuma addini na kwarai mai itiqadi da aqida mai kyau, musamman kamar yadda muka sani wannan darasi namu yana bayyana mun kyakkyawar aqida wadda Allah subhanahu wataala ya yarda ita, kuma da mi da hujjoji masu ƙarfi. To da man shikin kanshi malamin nashi Sheikh As-Saduq shi ma da man sai da ya sarraha game da irin wannan bayanin. Sannan muna samu kuma Nasiruddin At-Tusi shi kan kanshi yayi bayani cikin littafin shi Tajridul I'tiqad, inda yake cewa wa azabul qabri waqi'un. Muna kawo muku ne hujjoji na daga manya-manyan malamai na Shi'a, inda suke cewa yake cewa shi wannan babban malamin azaba ta kabari ga wanda ya saba ma Allah tabbas za ta faru. Waqi'un yace wani dalili li imkanihi wa tawatur as-sam'i bi waqo'i, saboda wannan abin kowa ya sani zai faru kuma yana iya faruwa. Kamar a ce a yi ma mutum azaba abu ne wanda yana yiwa, kamar yadda muka ce da dama mun sha gani, mun sha ji, in ma ganin kaɗan ne to mun sha ji ana ba mu labarin cewa wasu masu mummunan aiki idan aka zo binne su cikin kabari me yake faruwa gare su. Wasu ana tona kabarin ma kayan a binne su za a fara ganin abin al'ajabi. Wasu bayan an binne su za ka ji mai kula da kaburra zai ce maka shi ya zan kishin yana jin ƙara cikin wani kabari ko cikin wasu kaburra. Me yasa? Yana ji kuma jin na haƙiƙa. Me yasa har ta lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda manzon Allah ya gayyace cewa wane yana nan yana shan azaba a cikin kabari, wanda sai da aka nemo mahaifiyar shi manzon Allah ya gaya mata ga abin da ake ciki, in ta san ya yi mata laifi to ta yahe mishi don a sawwake mishi wannan azaba ta kabari. Irin wannan abubuwan gasanan da dama sun sha faruwa in muka koma mu tarihi, in a wuraren ku ba su faru ba za ka ji a wasu wurare sun faru irin wannan. kenan dai wani abu ne wanda bamu da shakku cewa azaba ta kabari akwai ta, babu shakka akwai ta. Saboda haka nan kenan sai mu yi kokarin tashi mu shirya, Allah kada ya samu daga cikin wanda za a yi ma wannan azaba. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu daga cikin waɗanda za su dace da nishaɗi da kwanciyar hankali, ya samu daga cikin waɗanda sallolinsu za su yi kyawu, wanda a tafsiri na ruwayoyi ingantattu sun nuna cewa sallolin mutum masu kyawu wanda ya yi su za su su taida shi zaman kabari har tsawon rayuwar duniya, yadda Allah ya alƙawari lokacin da za ta ƙare suna nan suna taida ka zaman wannan rayuwa ɗin ta cikin kabari. Kenan wani abu ne wanda yake nuna mu cewa mu dage lalle, mu dage mu gyara sallolinmu. Salloli suna taimaka mu a wannan duniya ɗin, a cikin kabari, sannan kuma har a cikin ranar tashin kiyama suna taimaka. Shi yasa Allah yake cewa wasta'inu bis-sabri was-sala. Allah subhanahu wataala a cikin wannan aya yana cewa kana son ka samu taimako, kana son idan ka rasa ƙarfi ka asa wanda zai taimakonka, ka samu wanda za ka dogara gare shi, to ka yi haƙuri kuma ka riƙe sallah, ita ce gaida Allah, imani da Allah. Kusan a taƙaice a ce ka riƙe Allah. Shi yasa Allah ya ce mu nemi taimako, mu nemi taimako ga haƙuri da kuma sallah. Suna taimakon mu a ko'ina, musamman gidajen nan guda uku, gidan duniya, gidan barzahu da gidan kiyama. Allah ya sa mu dace. Yanzu darasin da za mu je a cikin shi shine dangane da abin da ya shahi sunaye, sunaye na mi na tashin kiyama ko na ranar kiyama. Sunaye sun zo da dama a cikin Al-Qur'ani wanda suke nuna ranar tashin kiyama, wanda suke nuna kuma muhimmancin wannan ranar. Kai malamanmu suna nuna mu cewa wannan sunaye in ka tattaro su, su kadai ka kalle su, ka karanci ma'anarsu, sun ishe ka darasi, sun ishe ka gane cewa Allah subhanahu wataala yana nihinka da alkhairi. Ka tashi tsaye, ka tashi tsaye ka gyara rayuwarka ta duniya. Abin mamaki, abin mamaki, gidan duniya kadai ne cikin gidaje guda hudu kamar da muka ce. Akwai gidan zama cikin mahaifar mahaifiya, shine gidan farko, sannan gidan duniya gida na biyu, sannan gidan barzakhu gida na uku, sannan gida babba na ƙarshe shine gidan ranar tashin kiyama. Amma Allah subhanahu wataala gida ɗaya ne ya zaba, wanda yake so a wannan gidan ka bauta mishi, sauran gidaje za ka samu tsira, ba ka da wata matsala da sauran gidaje. Shine wannan gida na biyu, gidan duniya. Da za a samu mutum ya daure kuma gidan duniyan nan, na'am yahi gidan zama cikin mahaifiya tsawon lokaci, tunda wancan rayuwar shi duka wata tara ne. Amma wannan mutum yana iya shekara 30, 40, 50, 60, 100, 120. Kai in ya yi tsawon shekaru yana iya yayi 140, bai iya wuce haka, komin da yawan shi. To cikin shekara 140 din nan, kawai Allah subhanahu wataala yake so ka yi riko da haƙuri da sallah da ibada, ka bauta mishi sau da ƙawa, sam'an wa ta'a, ji da biyayya. Wannan gidan kawai, alhali gidan barzahu ya yi gidan duniya tsawon rayuwa, tunda gidan barzahu ya danganta da irin halittar da Allah ya yi ka. Farkon duniya aka yi ka ko tsakiyar duniya, tsakiyar rayuwar duniya ko ƙarshen duniya? To ko kusan ƙarshe ne aka yi ka, sai kaga ya hi dai shekara 100, sai ya hi shekara 200, 300, dan karnoni ne rayuwa cikin kabari karnoni ne shi yasa wanda bai yi aikin kwarai ba azaba da za a mishi ba zai iya tahammulin ta ba ba mai iya hakurin wannan azaba wanda za a yi mishi cikin kabari saboda tsawon karnoni ne kamar da muka sani wanda ita ma karnonin kamar da muka sani wai wannan kadan ne in ka kalli rayuwar lahira wanda ita kuma Allah subhanahu wataala ya abbace ta da yawmul khulud ranar tabbata ranar wanzuwa zamu kawo duk sunaye na kiyama kun mu fassara wasu daga cikin su tare da daukar darasi a cikin wannan sunaye din nan gaba cikin darasi na gaba kenan insha Allah subhanahu wataala wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.